have to worry. Or more, you just have to go.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a, 24 ga watan Janairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To Zahara, wata tankar yaki ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa dake kudancin Gaza jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan ƴan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya Alhamis, wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewar kamfanin haƙar ma'adanai mallakar Faransa Orano ya sake maka gwamnatin mulkin sojin Niger ƙara a gaban kotu kan takaddamar da ke tsakaninsu, bayan da gwamnatin Niger ɗin ta soke lasisin kamfanin a watan Disamba bara.
Kamfanin Orano abin da ya kuce shi wani haƙƙi gare shi musamman ga arzikin na ƙasar Niger. Kamun ta nemi haƙƙinta, ita ta ba da haƙƙin talakan Niger a sanadiyyar aikin na Orano.
Sannan biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ficewar Amurkan daga hukumar lafiya ta duniya. Haka zalika, ana sa ran Amurka za ta rage kudaden tallafin da take baiwa Majalisar Dinkin Duniya. Muna tafa da rahoton. Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya, kuma a yau shirin ya jiyo ra'ayoyin 'yan kasashen Afirka kan sabon shugaban na Amurka Donald Trump, da kuma maganar noma da man fetur a Najeriya. Sai kuma nasiha daga malamai albarkacin wannan babbar rana ta Juma'a. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fata an tashi lafiya ga labaran. Wata tankar yaki ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa dake kudancin Gaza jiya Alhamis, a cewar hukumar sintirin farar hula ta yankin. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana nazarin harin, bisa ga wasu rahotannin kafafen labarai. Rafa dai na daura da kan iyakar Masar. Wannan hari dai na zuwa ne a 'yan kwanaki da fara aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ta fara aiki ranar Lahadi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas, wadda ake kyautata zaton za ta yi akalla makonni shida tana aiki. Jiya Alhamis ɗin har ila yau, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wasu mambobin ƙungiya mai da'awar jihadi waɗanda ke da hannu a wani mummunan harin da aka kai kan wata motar bas a yammacin kogin Jordan a farkon wannan watan. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin don ya yi ƙoƙarin matsa ma shugaban na Rasha ya kawo ƙarshen yaƙin da ya shafi shekaru kusan uku yana yi kan makwabciyar ƙasa Ukraine. Miliyoyin rayuka sun salwanta, wannan mummunan yaƙi ne. Abinda Trump ya faɗa kenan ta kafar bidiyo daga Washington ga jagororin kamfanoni da ke taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a Davos, Switzerland. Ya ƙara da cewa Ukraine ta yi shirin sasantawa, duk da yake ba a yi shelar shirin fara tattaunawa ba. Ya ce wannan wani yaƙi ne wanda tun asali bai ma kamata a ce an fara shi ba. ‘Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya Alhamis, wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka, wanda zai kawo ƙarshen rangwamen haraji, wato de minimis, kan ƙananan kayayyakin da China ke shigowa da su. Wannan ƙudurin doka, wanda ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan harkokin China ɗan Republican John Mulliner ya gabatar na zuwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya fitar da wani ɗan rubutaccen saƙo ranar Litini mai buƙatar manyan jami'an gwamnatinsa su yi nazarin ƙudurin doka kan wani matsayi na dindindin da aka baiwa China PNTR a taƙaice a hulɗar kasuwancinta da Amurka. A shekara ta 2000 ne Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta amince da baiwa China wannan matsayi na PNTR wanda har ma ya bata damar shiga ƙungiyar cinikayya ta duniya WTO. To amma Amurka ta yi ta bankaɗo wasu coge da gwamnatin China ke yi a tsarin tattalin arzikin ƙasar, ciki har da sassauci mai yawa da take baiwa wasu muhimman kamfanoni a ƙasar waɗanda ke kaiwa ga saba ma ƙa'idar wannan cinikayya ta duniya.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. Kamfanin haƙar ma'adanai mallakar Faransa Orano ya sake maka gwamnatin mulkin sojin Nijar a gaban kotu kan takaddamar da ke tsakanin su game da haƙar ma'adanan a arewacin ƙasar, bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta soke wa kamfanin lasisin haƙo makamashin uranium a watan Disambar bara. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin Orano mallakar ƙasar Faransa ya sanar da sake maka gwamnatin Nijar a gaban kotun, bisa da bayanin da ya ce gwamnatin Nijar ɗin ta yi masa a harkar kasuwancin ma'adanan da yake haƙowa, wanda ya jefa mahaƙar somayar da ke arewacin Nijar a cikin mummunan yanayi na rashin kuɗi tare da haddasa masa asara mai yawa. Matakin dai na zuwa ne bayan korar ƙarar da Orano ya shigar kan gwamnatin Nijar a watan Disambar shekarar da ta gabata kan kwace masa lasisin haƙo uranium a mahaƙar Imuraren. To sai dai da yake tsokaci Ilyasu Abubakar, mamba a ƙungiyar da ke sa ido kan yadda ake haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a Nijar, na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta tanadi ƙwararrun masana da kuma waɗanda za su shigar mata a gaban kotun.
Ƙasar Nijar ya kamata ɗauki masana ƙwararre ta wannan fanni wanda za su zawa a can su kai hujjoji masu gamsawa, don sabida a can ma a wajen mashara'anta za mu samu galaba a kansu. Amma abu ne wanda kun san su abu ne wanda sun ji masu na cikin shi, kuma mutane ne masu ɗankaran hali, kenan za a bi sau da ƙafa ko waɗanda za a ɗauka wurin aikin ya zan mutane ne wanda an yarda da aƙidojinsu, tunda mutane ne masu ɗankaran ɗumbin kuɗi, suna iya saya waɗanda ma za a ɗauka su yi aiki, kenan sai a yi taka tsantsan ta waɗanda za a ɗauka su yi mu wannan aiki ya zan mutane ne wanda ba su da kuɗi, zan mutane ne wanda ba a iya sayen su da kuɗi.
A wannan karan, kamfanin ya shigar da ƙarar ne a gaban cibiyar da ke warware saɓani da zuba jari da ake kira SIRD, inda yake nema a biya shi diya daidai da asarar da ya tafka a mahaƙar uranium ɗin da ke arewacin Nijar. To sai dai a nasu ɓangare, ƙungiyoyin fararen fulla a Nijar ɗin na ganin kamfanin Oranon ne ya kamata ya biya diyyar ɓarnar da yi wa al'umma na zuba musu guba da ta haddasa musu cututtuka na tsawon shekaru masu yawa. Muhammad Abubakar ɗan ƙungiyar fara fulla ne a Agadez.
Kamfanin Orano abin da ya kutun shi wani haƙƙi gare shi musamman ga arzikin na ƙasar Nijar. Kamin ta nemi haƙƙinta, ita ta ba da haƙƙin talakan Nijar wa'anda ya kiyo in ka je ka gan su yi abin tausayi ne al sanadiyyar wanga aikin na Orano, daga su haƙƙinsu cikin wani hali wanda yake bai dace ba, tunda lafiyar su ta galabaita ta wahalta. Gwamnatin Nijar ya jajirce abin da zai haƙƙin Nijar ya tsaye. Tsewar daka ya medu ma 'yan Nijar haƙƙinsu, yanzu ma dai shure-shure bai hana mutu, yanzu ma faɗuwar zasi.
To sai dai wasu 'yan Nijar ɗin na ganin abu hanyoyin sulhu domin warware rikicin cikin ruwan san yadda kowane ɓangare zai amfana. Malam Muhammad yana daga cikin masu wannan ra'ayin.
Abin da ya kamata gwamnati, ya kamata ya kiro wannan kamfani na Orano su zauna ta inta, ya kamata a daidaita lamarin ga yadda kowa zai amfana da juna. Gwamnati ji kiro su a zauna bisu tabil a daidaita komi da komi, sake yarjejeniya yadda kowa zai amfani da kowa. Yadda ƙasa a fidda mata ƙasanta, a fidda wannan su kasu, hakan gaba za a haifar da dami ido ba, ya kamata a hauta bar a yi masalaha.
Kawo yanzu dai gwamnatin Nijar ɗin bata ce komai ba game da wannan sabuwar takaddamar ta kunno kai. To sai dai da yawa daga cikin 'yan Nijar ɗin sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a gaban kotun tsakanin Orano da gwamnatin Nijar, yayin da rahotanni ke cewa wannan ita ce hayya guda cilo da ya rage wa Orano domin a bi masa haƙƙokinsa bayan da ya kasa cimma nasara ta hanyoyin sulhu. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari ci gaban labaran duniya.
To Zahara, Lebanon wadda ta gurgunce a siyasance na tsawon sama da shekaru biyu yanzu mutanenta na kallafar ransu kan sabon shugaba Joseph Aoun, wani tsohon kwamandan soji wanda ya yi alkawarin kawo ƙarshen rashin kwanciyar hankali a ƙasar. Da yawansu ma sun yi fatan dawowar shugaban Amurka Donald Trump bisa gadon mulki, wanda ya yi tasiri wajen cimma tsagaita wuta da aka yi da Isra'ila, wanda ya kawo kwanciyar hankalin da aka daɗe ba a samu ba. Zaben Janar Joseph Aoun a Lebanon ya kawo ƙarshen shafi shekaru fiye da biyu da aka yi babu shugaba. Da dama na ganin Hezbollah da mukarrabanta ne Umul Aba'isin kasa ciki wannan matsayin, inda suka yi taƙin duguni ɗan takarar da ba zai bi ra'ayinsu ba. Civil Rights Director manufofin jama'a ƙungiyar Kulana Irada ta ce,
"It's a fact that the election of Joseph Aoun is the direct..."
Tace tabbatacce ne cewa zaben Joseph Aoun na da nasaba kai tsaye da galabar da aka yi kan Hezbollah. A ƙarshe, 'yan kwana-kwana a kudancin California sun ci gaba da tunkarar wutar daji nan da can jiya Alhamis a yanayi mai cike da iska da kuma busasshiyar ƙasa. Gobar Hexfire da ta ɓarke a tsaunukan arewa maso yammacin Los Angeles daura da Castaic Lake ranar Laraba ta sa hukumomi sun yi gargaɗi ga mutane sama da 50,000 da su tashi. An kuma baiwa mutanen da ke kusa da wutar ta Hexfire shawarwari kan yadda za su ɓullo ma hayaƙi da kuma ƙurar da iska ke kaɗowa. Hayaƙi da toka na iya illa ga kowa, hatta waɗanda ke da lafiya, a cewar Dr. Mantu Davis.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa Amurka ta fice daga hukumar lafiya ta duniya, to ana sa ran Amurkan za ta rage kudaden tallafi da take baiwa wasu hukumomin Majalisar Dinkin Duniya ma, ciki har da na ficewar Amurka daga yarjejeniyar Paris ta Majalisar Dinkin Duniya da kuma yarjejeniyar yanayi ta ƙasa da ƙasa. Wakiliyar muryar Amurka a fadar White House Patsy Wudekuswara na ɗauke da rahoton.
Majalisar Dinkin Duniya za ta fuskanci yanayin rashin kuɗi idan Amurka ta janye daga alkawuran ƙasa da ƙasa, ciki har da kasancewarta mamba a hukumar lafiya ta duniya.
Mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniya Tarik Jasaravic ya ce,
"It was 18% of the budget in 2023.
Kusan kashi 18 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar 2023 fa kenan. Kuma kamar yadda na faɗa, Amurka ce ƙasar da ta fi kowacce bayar da tallafin.
A ranar farko da ya hau kan karagal mulki a ranar Litinin, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu kan wasu umarnin zartarwa, ciki har da na ficewar Amurka daga yarjejeniyar Paris ta Majalisar Dinkin Duniya da yarjejeniyar yanayi ta ƙasa da ƙasa.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce,
"The United States will not sabotage our own industries."
Amurka ba za ta bari masana'antunmu su lalace ba, yayin da China ke gurɓata muhalli ba tare da hukunci ba.
Amurka ita ce ƙasa mafi girma a duniya wajen samar da makamashin da ke haifar da ɗumamar yanayi. Har ila yau ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa ba da gudunmawar kuɗi ga Majalisar Dinkin Duniya. Yayin da ake zaman tantance ta a Majalisar Dattawan Amurka a Talata, wakiliyar da Trump ya naɗa a matsayin jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya Ellie Stefanik ta ce hukumar kula da ƙananan yara ta UNICEF da hukumar samar da abinci ta duniya suna da tasiri a hukumomin Majalisar Dinkin Duniya. Sai dai kuma za a yanke tallafin da ake baiwa hukumar agaji da ayyuka ta Majalisar Dinkin Duniya UNRWA da ke taimakawa 'yan gudun hijirar Falastino.
Our tax dollars should not be complicit in propping up entities that are.
Bai kamata mu rinka baiwa kungiyoyin da ke sabawa muradun Amurka masu zamba da cin hanci da rashawa ko ta'addanci kudaden mu ba. Lokacin da Trump ya rage yawan kudaden da Amurka take baiwa hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2017 a lokacin wa'adinsa na farko, kasashen tarayyar Turai sun kara yawan kudaden da suke badawa. Amma yanzu sun mayar da hankali wajen kashe kudaden kan tsaro don taimakawa Ukraine akan mamayar da Russia ta yi mata, kuma saboda shakkun da Trump ya yi game da taimakon Kyiv.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce,
Now that the new administration in the United States has taken office, it is more important than ever for Europeans.
Da yake yanzu sabuwar gwamnatin Amurka ta fara aiki, yana da muhimmanci fiye da kowane lokaci a baya ga Turai, ga kasashen nan namu biyu, wato Faransa da Jamus, su taka rawar gani wajen tabbatar da haɗin kan Turai da kuma kwakwaran 'yancin kan Turan.
A halin da ake ciki, da wuya China ta faɗaɗa tallafin da take bawa Majalisar Ɗinkin Duniya. Richard Gowan, daraktan Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙungiyar rikici ta duniya ta Skype, ya bayyana cewa
Chinese officials are also realistic that their country is facing some economic headwinds and
jami'an China sun nuna cewa ƙasar su na fuskantar wasu kalubalen tattalin arziki, kuma ba su da dimbin kudaden da za su iya bayarwa. Don haka ina fargabar cewa babu wata ƙasa mai ba da tallafi da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta dogara da ita.
Wannan shine karo na biyu da Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar Paris ta 2015, wanda ke da nufin kiyaye dumamar yanayi daga matakan masana'antu ta hanyar yanke iska mai dumama yanayi. Masu sharhi sun ce sauya matsayin Amurka na iya sa wasu kasashen su dauki alƙawuran kare yanayi da muhimmanci.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba.
Manuniya. Sanne-sanne dai mahukunta a Nigeria na ci gaba da maida hankali akan wadata ƙasa da abinci.
Abinda muke tunani, in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Nigeria.
In gaskiya akai so, kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan, a ƙara mata kuɗi.
Game da hawa da saukar farashin mai a Nigeria kuwa, masu rarraki ne ke cewa gwamnati ce kawai ba ta son ganin ta yi wa 'yan ƙasar ta sassauci.
Gwamnati ta take kan mulki yanzu, ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai, amma za ta iya ba tare da ya sara.
Kasashen Ghana da Niger kuwa cewa suke suna da babban burin samun taimakon tabbatar da ana tare daga shugaba Donald Trump ɗin da ya kama ragamar shugabanci.
Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci.
Abinda muke dako ga wannan sabon shugaban ƙasa a ƙasarmu ta Niger shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka.
Waɗannan faso mun taɓuka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin Manuniyan da kan baje bayanai babu muzanci. Shiri na 205 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke jirge jawabi cikin harshen Hausar da babu ha'inci. Ha'incin kuma shine gwamna Umar na madin jihar Jigawa ya ce za su tabbatar da sun tunkuɗe don haɓaka harkar noma da samar da isasshen abinci ta yadda babu wani dogon turanci.
Mun kafa santoci guda 60 a jihar nan. Kowace mazaɓaɓɓen majalisa da take jihar nan akwai santa guda 2 da aka ba. Kuma kowace santa za a kai mata tantan guda 5, za a kai mata injin casa guda 2 da abun shuka da abun feshi da dukkan kayan noma da kake tsammani za a kai a kowace santa. Duk wani mutumin da yake jihar Jigawa zai iya zuwa ya bada kuɗi a masa haya, kuma za mu yi shi a cikin rausa inda talaka domin dan su aka yi dama. So a bisa tsarinmu da tunaninmu, jihar Jigawa a zuwa wani lokaci mai zuwa, yanzu dai mu ne jiha ta farko wanda suka fi kowace jiha noman zo, mu ne jiha da muka fi kowace jiha noman riɗi, mu ne jihar da muka fi kowace jiha noman alkama, kuma mu ne na biyu a noman shinkafa. So abin da muke tunani, in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Najeriya zuwa wani lokaci, insha Allah. Haka zalika muna tunanin jihar Jigawa za ta iya bada kashi 40 zuwa 50 na alkama da ake bukata a Najeriya.
Sai dai shi shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ayyukan noma a majalisar da jan tare na Najeriya Sanata Salihu Mustapha cewa yake kankantar kudin da aka ware wa harkar noma cikin kasafin kudin wannan shekara alama ce dake nuna cewa gwamnati ta gaza baiwa harkar noman muhimmanci.
Budget da shugaban kasa ya kawo mana na shekaran 2025 din nan in gaskiya akai so kuma ana so budget da zai aiki saboda ya kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi domin in kuka tuna shekara da ya wuce budget da aka kawo a percentage dinta ya zama wajen 4.7% na annual budget din. So mun lura wai budget da aka kawo wannan shekarar maimako a samu ƙari ta ɗan samu ɗan raguwa ciki, shi yasa muka ce dole a duba hanyoyin da za a taimaka a gawai wannan budget at least a ce an ƙara zuwa gaba domin kar ku manta Najeriya tana cikin kasashen da yake wai sun sa hannu a wata agreement da aka ce kowane kasa ta samu ta dinga ware 10% din annual budget dinta ma harkar noma. Shi yasa muka ja hankalin ita gwamnati dole a sake duba wannan budget din saboda ita harkar noma ta samu biyan bukatanta.
Game da maganar farashin mai a Najeriya kuwa mataimakin shugaban kungiyar masu motocin da kuma mai a Najeriya reshen arewa maso yamma Alhaji Sani Idi dan Fulani ne ke cewa gwamnati dai za ta iya saida wa talaka mai a farashi mai sauki idan dai za a saida adalci.
Gwamnati ta fike kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma ayyuka dan kasa tallafi akan abin da ya shafi mai, amma za ta iya ba tare da ya sara a cikin gaggammai da ake hakowa akwai wani adadi wanda ake warewa wannan na cikin ƙasa ne. In aka ce okay yau Dangote gashi nan sai a biya kudin hakowa da kudin taciya shikenan sai a saida wa mutanen jama'a man a wannan farashi.
Bana an ce an yi budget din wannan shekara ta 2025 za a dinga haƙar gangar mai miliyan 2. Kamar kana ta riga cikin wannan adadi a ware wani
akwai ne ba wai a ware bane a cikin wannan adadin akwai na cikin ƙasa
a bisa doka.
Eh amma da yake da lokacin da ba refineries masu aiki gaba ɗaya yake hankada shi. Shine kaji watannin baya ake cewa a bada mai da naira a saida da naira, wannan man ne wannan wanda ake hakowa da yan kasa din ba wancan dai da ake bangaren da ake
nasayarwa
ba ake fitarwa neman kudi ba wannan bane wancan ba zai tabuwa. Wannan saboda bukatar cikin gida ne, ko a saida shi da arha ko da tsada wannan dai bukatar cikin gida ne.
Su kuwa masana harkokin tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa irin su Malam Irbad Ibrahim na Ghana cewa suke zuwan shugaba Donald Trump a karo na biyu zai ƙara ƙarfafawa ƙasashen biyu zumunci.
Kan lamarin tsaro akwai kwararren alaka tsakanin Ghana da Amurka. Domin ita Ghana tana samun tallafi a gun Amurka kan lamarin tsaro, suna turo mana masu horo haka kuma akwai jami'a da aka bude ta na Kofi Annan International Peacekeeping Training Center saboda shi zaka ga agaji na fitowa a gun Amurka. Sannan na biyu na yau da kullum Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci saboda wasu matasan mu nan wani lokaci ma wani talibin jami'a a Ghana ya je ya joinin irin kungiyoyin da ke yaki aka kasan waje. To akwai wasu lamuran da suka shafi tsaro da ita Amurka ke taka kafan Ghana ta ce cikin ƴaƴanku ga daya ko biyu dan ga sun je sun samu horo na raba bindiga ko jefa bomb da sauransu. Saboda shi alaka ne kan lamarin tsaro, Amurka na turo mana irin motoci da ake bukata kan da dai iyakokin mu hasatan da Burkina Faso, kan da dai Ghana wurin patrol wurin bincike, kan da dai ayyaki ai kasan Ghana da irin hare-hare.
Shi ma dai Malam Abdul Mumin Usman na Jamhuriyar Nijar ya ce suna ganin rantsar da sabon shugaba Trump zai kara karfafa kararin kawance tsakanin Nijar da Amurka ta hanyar jakadanci.
Abinda muke dako ga wannan sabon shugaban kasa a kasan mu ta Nijar shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka, hulɗa wadda kyakkyawa kyautata diplomasiya da kyautata kuma harkoki na tsaro da sauransu. Abubuwan da muke tunkara kalubale yanda muka tunkara na tsaro a halin yanzu da na tattalin arziki da wasu zantuttuka wanda suka shahi wato kawance na cikin duniya idan muna bukata muna son Amurka dauke mu wato kasa daidai da kowace kasa cikin mutuncin mu kuma ta kawo muna wato gudun mota. Bisa harkar tsaro muna son mu yi abuta da Amurka don saboda suna da kwarewa bisa ga harkar tsaro da yaki da wannan annoba ta ta'addanci. Kuma bisa ga tattalin arziki ma muna neman nan ma mu samu wato kawance da Amurka don saboda mu haɓaka tattalin arzikin mu ta hanyar gina hanyoyi da sauran ma'aikatu. Zan baka misali a nan ƙasar Niger a birnin Yamai wato gada ta farko wadda an ka shinkida bisa gulbi wanda ya haɗa ɓangaren biyu na birnin Yamai Amurka ta yi muna. Kuma a baya-bayan nan ma cikin abin da ake kira cooperation ɗinta ta muna hanyoyi masu kyau.
Batutuwan da za mu yi a bajjan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kuma babu wani kawaici. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 854 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama ake ta faman yi musu fadanci. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Sulemu Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu habaici. Ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirin gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
An gaishe ka yanzu kuma ga nasihar malamai.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Ibrahim Abubakar Adam Al-Fullati daga kungiyar Shamsul Islam. Nasihata ga yan uwa musulmi, da farko dai musamman nasiha ta yau na so in yi ma ɗan uwa musulmai malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa ma ƙasar nan zaman lafiya, musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu. Mu daina zargin junanmu, mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kowa akwai rawan da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a, kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba. Dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku, kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu. Rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin maida al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura, domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah. Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa, saboda haka Allah ne ya yi maganin su. Saboda haka idan abin daga laifin mu ne Allah ne maganin abun, idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun. Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli gabaki daya. Allah ya bamu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu
Allahu Allah. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To Zahara, wata tankar yaƙi ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa da ke kudancin Gaza jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani ƙuduri na bai ɗaya jiya Alhamis, wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da maimaitin shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima idan Allah ya kai mu.